kaifa amana ne mu da kai alkhairi ne commissioner local government ba za a fika amana ba ayin dare ne ban sani ke kuwa ne hana taro ina gwa wani giwa daji ne kai da shi kwantattama an da jini ba yaro ba zaki ba akuya ba honorable sadiq mamman legas ga alijita honorable sadiq mamman angon ki kafafata honorable sadiq mamman ga sakon wakata kaska haushin kifi ya luna majirafi a fito aida bibi me aikin bi ba sabu wani za a yi zance mamman aka tantance magana ko zaurance ba za a fi mu fasaha ba ka rike Allah sosai gamji kai kira sai a kiri dan sake mamman tafiya sai doki mamman karfi sai zaki mamman wanki mai mulki mamman mai ban mamaki mamman shabara sai sarkin aiki mamman gasarin daki mamman legas janzaki commissioner local government wannan mamman ne dai dan amanar gwamna kowa ya san mamman ne bar gona marayu kuma kun san mamman ne mamman cika tsarin aiki wannan kun san mamman ne mamman mamban bugani wataren Sadiq mamman legas baban mahmuda Alhaji Sadiq mamman legas jirgi na oda mamman Alhaji Sadiq mamman legas wasu sun yi saranda mamman Alhaji Sadiq mamman legas himma ya bada mamman ango na hurera mamman Faiza Jabura mamman kuma ya ajira mamman nasara ya ta sani yana maka shida mamman da sarkin zansa kwariya gurbin ta 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 mamman ana yusuf hamis bera go shida ya bada ana amini nazariya nazo fadar ka na zauna ga na adama ta da jini ga fata ame kyautar mota har na hanguta Habiba Allah ni gatanka matsayi ka kai shahar ma na gaban sai ka ataka ainifin Allah ba wani wanda yake ka duka kai ba ka ashirka kowa ya sanka mai duka dauka jita na baraka baban di boy muna ya bella muna gaishe ka ubana Aisha murja ɗayanka mamman Aisha auta ce ta gado halayenka mamman jikar ka Khadija mamman Khadija Allah jiganta mamman sarkin margayi Isa kai ta sarkinka sarkin baradin ka tsina ai dole abika mamman ambasada Muhammad Rimi yana son barka mamman sanin ganin san halinka mamman ana Khadija ama amana Allah ya jiganta mamman baban Hajara da yardar Allah sai ta huta mamman commissioner ne kai local government na halinka mamman gwamna ya baka ya ce za a ga amfaninka mamman kowa sai barka domin an san halinka amu ba ma sha so aka dauka ban san zai aika sadiq bai gaskiya shine fasarar sunan